Hukumar zabe a jihar Plateau ta ce ta shirya tsaf wajen kaucewa kurakuran da aka samu a zaben da ya gabata. A zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya da aka gudanar, an samu matsaloli da dama da suka hada da rashin kai kayan aiki da wuri a wasu rumfunan zabe, da ma yadda na'urar tantance masu kada kuri'a ta kasa yin aiki a wasu wurare. Lamarin da ya sanya hukumar zaben ta bada umarni a tantance masu kada kuri'a ta hanyar duba sunayensu da hotunan su a takardar rajistar masu zaben. Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaben jihar Plateau Osaratin Imahiyar Yebo yace domin tabbatar da ba a samu tsaiko wajen isar da kayayyakin zaben ba, shi ya sanya su rarraba kayayyakin tun daga ranar Talata musamman ma a wurare masu nisa daga shelkwatar hukumar zaben da ke nan Jos. Jami'in hukumar zaben ya kuma ce babbar matsala da suka samu wajen gudanar da aiki a zaben da ya gabata shine rashin kwarewa daga wasu ma'aikatan da hukumar zaben ta dauka aiki na wucin gadi. Osaratin yace duk da cewa wasu da suka nemi aikin gudanar da zaben sun yi karatu har ma suna da degree, amma sun fahimci cewa wasu a cikin su basu iya sarrafa wasu kayayyakin aikin zaben ba duk da horon da hukumar ta basu.
We found that some of the SPOs were not capable of doing their job, so we have decided to drop them and we have decided to use competent staff.
Osaratin yace ya zame dole musu su yi watsi da ma'aikatan da basu iya aiki ba, suka kuma canza su da waɗansu da suke da tabbacin za su iya gudanar da aikin. Ya kuma ja kunne 'yan siyasa da ke korafin cewa hukumar zaben tana canja ma'aikata ne bisa wani dalili na magudi, da cewa rashin iya aikin su ne ya sanya suka canja su. Osaratin ya kuma ce idan har na'urar tantance masu kada kuri'a ta gaza tantance yatsar mai gudanar da zabe, tabbas zai yi zabe ko da ma zuwa washe gari ne. Su ko 'yan siyasa a jihar Plateau suka ce sun shirya tsaf domin lashe zaben.
Sunana Michael Dachom, organizing secretary na PDP Plateau State. Kwarai mun shirya, na son tabbatar miki wannan shiri da muka yi ya fi ma shiri da muka yi na karon farko. Kisan PDP bata fadi a Plateau ba, kuma Plateau PDP, PDP kuma ce Plateau, so mun tabbata shiri mutanen jama'a mu suna shiri suna jira abinda zai uku a ranar sati mai zuwa.
Sunana Fanmark Enoch. Muna shirye mu je zabe, muna shirye mu kayar da PDP, muna bukatan canji ne kamar yadda take muna maganan canji. Waɗanda sun zo mu yi zaben shugaban kasa gashi mu yi canji, waɗanda suna zo domin mu yi canjin Plateau, Allah ya bamu mu canja tare. Muna kira ga jama'anmu a Plateau, a kowane mazaba su fita kansu da kwarkwatansu da katin zabensu. So ina tabbatar miki muna a shirye, muna jiran Allah kai mu asabar.
Manjo Janar Ishaku Ahmad Dikko mai ritaya kuma shugaban kungiyar Masihiyawa a Najeriya ya ja kunnen masu kalaman batanci ne.
Mun gode Allah, zabe an yi dai na shugaban kasa wanda duk aka fi tsoro dama an yi shi lafiya. So yanzu mu mutane ya kamata mu rinka kula da abubuwan da muke faɗi. Bai kamata mu rinka maganganun da za su tada hankali ba. Wa'ansu kamar suna so su dago da maganan kabilanci, addini da dai makamantansu na siyasa, wa'anda su ne dama suke tada hankali. So ya kamata a rinka sanin abin da za a yi. Ba a riga an gama da Boko Haram ba, amma an ga wasu ana dora musu laifi ko a ce sojoji ba su yi haka ba, sun yi haka ba su yi haka ba. Duk wannan yana iya tada hankali. A nawar ayun ya kamata mu zanna mu ta addu'a.
Manjo Janar Ishaku Ahmad Dikko mai ritaya kenan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Rana zabe na te, in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali.
Haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zaben.
Ku yi zabe adali, domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bautawa ƙasa, mai bautawa 'yan ƙasa. Domin shi ne mai tausan gida, mai bautawa gida.